Bismillahir Rahmanir Rahim. Matashin karatun mu na gaba shine al-kinaya, shine metonymy. M-E-T-O-M-Y, metonymy. Afwan. M-E-T-O-N-O, say M-Y. N-O, say M-Y, metonymy. Shine babunan kinaya. Kinaya za a kawo lafazi ne ba ana nufin kai tsaye wannan ba, a'a wani abu dake lazantar da wannan da ma'anan wanda wannan lafazi ke lazantarwa. Ka misali ka ce wani mai taushin tafukan hannu ne, kana nufin mene mai yalwan tafukan hannu? To gashi nan alkawa'i za mu iya gani ga ka'idojinmu nan. Alkinaya, lafzin kinaya kalma ce akan kawo ta, utlika wanda ake amfani da shi, wa uridu bihi lazim ma'anahu, sai a lazimci, sai a nufanta lazimin da ma'an da lafazin zai iya nunarwa, ma'a jawazi iradati dhalika al-ma'ana, tare kuma da nufantan wannan ma'anan. Kai ai goga malam mutumin nan, mutumin nan kankamo ne, kankamo ne. Haka kinaya kake akan mene? Ruwa, ruwa. Na'am, mai halin ƴan dambe ka gani, kana nufin mene? Fada. Okay, ruwa ne. Okay, to kullum Allah saka dalili, masha Allah. Kai wannan ba na ta fita, kaga mai hannu. Okay, hannu aka ce ko hali? Okay, to sai na dauka hali aka ce. Eh, ko a ce wani mai halin ƴan damba ne ko? Okay, hannu ko? Hannun ƴan damba, kullum hannunsa na dunkule. Yawwa, eh, sosai kuwa. Wani mai hannun ƴan damba ne, kaga tunda hannunsa kullum yana dunkule, ma'ana bai kyauta, marowaci ne. Masha Allah. To kun gani duk muna da su a Hausa. To saboda haka ta yaya za a yi a ce ka ce balaga ba ta da abin nan, ba cin gashi a cikin maganganunmu ma kawai. Tanqasimul kinaya ta kasu ne bi itibaril makaniya anhu, ta kula da abin da aka yi kinayansa din talafa aka samu zuwa kashi uku. Fa innal makaniya anhu, domin abin da aka yi kinaya da shi, kad yakunu sifa, zai iya yiwa an yi kinaya ne akan sifa na wani abu, shi ne adjectival allegory, allegory. Symbolic allegory shi ko ne, shi ne wa yakunu, wa kad yakunu mawsufan, zai iya yiwa kuma an yi kinaya ne ga wani abu da aka sifanta. Wa kad yakunu nisba, zai iya zama kuma nisba, ta hanyar nisba ne, ta hanyar danganta mu mutum wani abu. Kaman a ce kankamo, kaga an jingina mishi kankamewa, abu kankamewa, an jingina kankamewa zuwa ga tafin hannunsa. To shi ne attributive allegory, attributive allegory. To mu je misalanmu ko. Taqulul arabu, larabawa sukan ce cikin maganarsu, fulanatu, kaga wance ba'idatu mahawal kurt, ba'idatu mai nisan mahawal kurt, gurin sanya dan kunni ne. Alkurt shine dan, alkurt shine dan kunni. Aqrab jami'in sa. Tana da mene? Tana da manisancin gurin sanya dan kunni. Ku duba dan, kowa ya san a kunni ake sanya dan kunni ko? Masha Allah. In an ce manisancin dan gurin sanya dan kunni ne, kinaya ne akan mene? Tana da dogon wuya, tsawon wuya. Mun fahimci wannan ko? Kuma zai iya yiwuwan gurin sanya dan kunninta na da nisa, tunda biyu ne. Zai iya ɗaukar ma'ana hakiki, zai iya ɗaukar majazi. Mun fahimci wannan kuma lawai. To, saboda haka wannan kinaya ne an mene? Kinaya ne an sifa. Qalatil khansa'u fi akhiha sakhran, khansa'u wata mawaƙiya ce take cewa ga wani ɗan uwanta sakh, mai kyakkyawan ɗabi'u da halaye wanda aka kashe shi, shine sai take waka akan shi, take siffanta shi. Tawilun najadi, mai tsawon kan sakali, marikin takobi. Rafi'ul imadi, mai tsawon turke. Kathirul ramadi, mai yawan toka. Idha mashata, idan ya sauka a guri. mubinci wannan ko to da aka ce tawilun najadi mai tsawon marikin takobi ne ga takobi gurin rikewan yana da tsawo kina da kan mene tsawon hannu tsawon hannu kaga kina ya ce an mene wannan kibi kina ina kan sifan hannunsa rafiul imadi mai tsawon turke shi ma ne haka yana nufin a mai tsawon hannu kenan kasirur ramadi mai yawan toka ma'ana duk wanda gidansa aka yi toka mai yawan kar dafa abinci ne kuma dafa abinci yana lazantar mu ne karramawa karrama baki kun gane ko wa qala akhar wani yace kun fi fadl darul ulum wajen falalan a library ne darul ulum shine library fi ihya lughatil arab wajen a rayar da harshen larabci wajadat fiki bintu adnana dara zakkaratha badawatul arabi haka ne ko na'am badawatul wadawatul arabi to wajadat fiki bintu adnan ita bintu adnan ta sami gurin zama daren gida wajen zama a gidanki a gurinki watan kun ga bintu adnan din ana nufin harshen larabci ne memakon yace harshen larabci ta samu gurin zama a cikinki wai sai yace wajadat fiki bintu adnan daran zakaratha badawatul arabi wanda fasahar larabawa ke ambatanta kenan yana nuna a harshen larabci ya samu gurin zama watan harshen larabci ta samu gurin zama a cikin makarin a cikin wani a cikin da abun nan darul ulumi kun gane bintu adnan ta samu gurin zama a darul ulum ma'ana harshen larabci ta samu gurin zama a makarantar cikin makaranta so nan kinaya ne akan mene kinaya ne an nisbatul fi'l koko eh kinaya ne an mausufin an siffanta larabci da bintu adnan ko wa qala akhar wani kuma yace ad-daribina bi kulli abyad mikhdamin wa ta'inina majami al-adgani to al-majdu afwan ad-daribina ina yaban wannan maf'ul bihi ne mansub bil fi'l mahdhuf taqdiruhu amdahu ad-daribina ina yaban masu duka bi kulli abyad da dukkan takobi mikhdamin ga majin ya wuce ina yaban su wata'inina kuma ina yaban masu sukan majami al-adgani matattaran kullace-kullace shine ita ce zuciya to kaga kinaya ne akan mene kinaya ne akan a sifa shi ma wannan nan kuma garke yake cewa al-majdu baina thawbayka al-majdu girma da daukaka baina thawbayka gashi nan tsakankanin tufafinka wal karamu karamci mil uburdeka shine cikin mayafinka guda biyu shi ma nan wannan kinaya ne akan mene kinaya ne akan nisba a yanzu daraja daukaka ko daraja za ta iya tsayuwa ta tsakankanin tufafi ba zai yi ba ko kuma karamci zai iya cika mayafin mutum ba zai iya yiwa ba a takaice kinaya ne an nisba shi ma so insha Allah sun tallar da mu dakata nan abinda Allah ya ba mu iko muke daidai Allah ya ba mu dalilin wanda ne kuskure Allah ya fahimtar mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك